is up. It's Lubi, baby. It's what I got, John Niger. Chance of finest.
How can it?
Gariati. DJ Musti, say, came in a kid.
Gane a boss, a good Musti. Munata Pia, a cantiti. Sega, what a fine yarding yard. They eat at the Kawaiianta. Nate, excuse me, baby. Baby, yasunanki. Say that, Amina, che. Go with the che, Adarate. Musti, tell me, Gariani. I soon know. Fatima, che. Napata, quickie, set the bini gida. Nate, kai, the bini gida. Go, and Gariani. Emma tan kariyane ta kariyane Emma tan kariyane let us go Fatima ce
kariyane
Amina ne
ce muku kariyane
Hawa ce
kuma malam kariyane
Emma tan kariyane
dani da ita muna tafiya tace a bata shawarma hatta matta da pizza
ga wata ce da gurasa
kai malam da masa
haruda wani dan kaza
nace kai malam musu yace mini kariyane
tau kariyane
dan matan kariyane kariyane dan matan kariyane
na bata kudi sai ta bi ni gida
wai sai ta bi ni gida
na bata kudi sai ta bi ni gida
wai sai ta bi ni gida
Amina ce
kariyane kariyane
Fatima ce
Yeah.